addu'a ta 104 Allahumma qini azabaka yawma taba'athu ibadaka, ita ma wannan ana yin ta a cikin baccin za a kwanta bacci, ka sanan ga jejjeru ko guda ɗaya fa kai ko guda biyu kai alsa albarka yayi. Allahumma qini azabaka yawma taba'athu ibadaka, abinda dai ba a so ba wa ya kwanta bai faɗi ko ɗaya ba, ka kwanta kurum kamar yadda ake kwantar da doya kurum a ajiye ka, haka kwanta ba kai nemi taimakon Allah ba, kariyar ubangiji ba, so duk wani masifa idan ya zo maka fada yanzu guri iska idan ta taho iska kura idan ta zo, duk abinda ba a rufe shi ba, duk abinda ba a kare shi ba, duk abinda ba a tsare shi ba, ratsa shi take ta shiga ko, kama idan ta samu ginannen gida an rufe an saka gilashi an rufe ko ina, sai dai tabi ta bayansa, to haka masifa take da fitina take, idan fitina ta tunkaro bala'i ya tunkaro da zai